yau litinin 16 ga watan Oktoba na shekara 2017 za mu kawo muku sakamakon wasannin kwallon kafa na league da aka buga na shekara 2017 zuwa 2018 na kafashe daban-daban. Za mu fara da kasar Spain, inda a ranar Juma'a da ta gabata 13 ga watan goma na shekara 2017 aka gauza a wasannin La Liga na shekara 2017 zuwa 2018 mako na 8 ga kuma yadda ta kaya wasan. A can kasar Spain a ranar Juma'a kungiyar kwallon kafa ta Espanyol ne ta tashi sukuli-sukuli tsakaninta da Levante. A ranar Asabar kuwa Atlético Bilbao ta doke sabilar kwallo ɗaya ne ban hauyi, sai Getafe ta sha kashi a hannun Real Madrid da kwallo 2-1 a gidan Getafe. Alaves kuwa ba ta ji daɗi ba, domin Real Sociedad ta bi ta har gida ta doke ta da kwallo 2 ne ban hauyi. Atlético Madrid sun sulhunta 1-1 tsakaninsu da Barcelona. A jiya Lahadi kuwa kungiyar kwallon kafa ta Eibar sun tashi babu ci tsakaninsu da Portugal a Corona, sai Girona ta sha kashi a hannun Villarreal da kwallo 2-1. Ita kuwa Malaga ba ta ji daɗi ba, domin Leganes ta bi ta har gida ta doke ta kwallo 2 da nema. Real Betis a gida ta sha kashi, inda Valencia ta bi ta har gida ta mata dukan kawo gishiri da kwallaye 6-3. A yau kuma za a buga wasan guda ɗaya tilo da ya rage, inda Las Palmas za ta karɓi bakuncin Celta Vigo da misalin ƙarfe 8 na yammaci a gogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Kasar Chadi. A saman teburin Barcelona tana mataki na farko da maki 2 da maki 22, sai Valencia take mataki na 2 da maki 18, Real Madrid tana mataki na 3 da maki 17. Idan muka dawo kasar Ingila kuwa, a ranar Asabar 14 ga watan goma na shekara 2017 din an fafata a gasar Premier League na shekara 2017 zuwa 2018 kuma a wasannin mako na 8 ga yadda ta kaya. Liverpool a gida sun sulhunta 0-0 da Manchester United. Crystal Palace ta doke Chelsea a karon farko tun fara league din da kwallo 2-1. Manchester City kuwa a gida ta yi raga-raga da kungiyar kwallon kafa ta Stoke City, inda ta lallasa ta da kwallo 7-2. Tottenham a gida ta samu nasara akan kungiyar kwallon kafa ta Bournemouth da kwallo 1 ne ban haushi, yayin da Burnley suka tashi 1-1 tsakaninsu da West Ham United. Swansea City kuwa sun samu nasara akan Huddersfield Town da kwallo 2 da nema, yayin da Watford ta doke kungiyar kwallon kafa ta Arsenal da kwallo 2-1. A ranar Lahadi kuwa Brighton & Hove Albion ne ta samu nasara ta tashi 1-1 tsakaninsu da Everton, sai Southampton suka sulhunta 2-2 tsakaninsu da Newcastle United. A yau za a buga wasa ɗaya tilo na ɓangaren Premier League na kasar Ingila wanda ya rage na mako na 8, inda kungiyar kwallon kafa ta Leicester City za su karɓi bakuncin West Bromwich da misalin ƙarfe 8 na yammaci a gogon Najeriya. A saman teburin Manchester City tana jan ragaman da maki 22, Manchester United tana binta a mataki na 2 da maki 20, sai Tottenham take mataki na 3 da maki 17. Daga kasar England sai kasar Jamus ɓangaren Bundesliga na shekara 2017 zuwa 2018, inda a ranar Juma'a da ta gabata Stuttgart suka samu nasara kan Köln da kwallo 2-1. A ranar Asabar kuwa Bayern Munich ne ta doke AC Frankfurt da kwallo 5-0, yayin da Hoffenheim ta tashi 2-2 tsakaninta da Augsburg. Kungiyar kwallon kafa ta Hannover 96 kuwa ta sha kashi a hannun Eintracht Frankfurt ne da kwallo 2-1 a gidanta, yayin da haka Berlin ta sha kashi a hannun Schalke 04 da kwallo 2-1. Ita kuwa Mainz 05 ta doke kungiyar kwallon kafa ta Hamburg ne da kwallo 3-2, yayin da kungiyar kwallon kafa ta Borussia Dortmund ta sha kashi, inda RB Leipzig ta bi ta har gida ta doke ta kwallo 3-2. A ranar Lahadi kuwa Bayer Leverkusen sun sulhunta 2-2 tsakaninsu da Wolfsburg, yayin da kungiyar kwallon kafa ta Werder Bremen ta sha kashi a hannun Borussia Mönchengladbach da kwallo 2-0. Kungiyar kwallon kafa ta Borussia Dortmund take jan ragaman a mataki na farko da maki 19, sai Bayern Munich take mataki na 2 da maki 7. Ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta RB Leipzig tana mataki na 3 ne da maki 16. A Ligue 1 na kasar Faransa kuwa na shekara 2017 a ranar Juma'a da ta gabata an buga wasannin mako na 9 ne, inda kungiyar kwallon kafa ta Lyon ta samu nasara akan Monaco da kwallo 3-2. Ranar Asabar kuwa Lyon ta sha kashi a hannun kungiyar kwallon kafa ta PSG da kwallo 2-0, yayin da Saint-Étienne ta doke Mainz da kwallo 3-1. Ita kuwa Lille ta tashi 2-2 ne tsakanin da Troyes, kungiyar kwallon kafa ta Caen ta sha kashi a hannun Anga SCO da kwallo 2-0. Toulouse kuma ta doke kungiyar kwallon kafa ta Amiens da kwallo 1 ne ban haushi, sai Guingamp ta doke kungiyar kwallon kafa ta Rennes da kwallo 2-2. A jiya Lahadi kuwa kungiyar kwallon kafa ta Grandes ne ta tashi 1-1 tsakaninta da Nantes. Ita kuwa Montpellier ta samu nasara akan Nancy da kwallo 2-0. Strasbourg kuwa ta tashi 1-3 ne tsakaninta da Olympiacos Marseille. PSG take jan ragaman teburin da maki 25, ita kuwa kungiyar kwallon kafa tana ma ta Monaco tana mataki na 2 da maki 19 sai Saint take mataki na 3 da maki 17. A wani labarin kuwa a can kasar Indonesia yana bayani cewa so what yana bayani cewa mai tsararraga na kungiyar kwallon kafa ta Fasile na kasar Indonesia mai suna Tero Kuda ɗan shekara 38 da haihuwa ya mutu bayan da suka haɗu da wani abokin wasansa na kungiyar kwallon kafa ta Semen Fadanga wanda aka yi ranar Lahadi da ta gabata a wasan League na kasar Indonesia inda ita kungiyar kwallon kafa ta Fasile ta doke Fadanga da kwallo biyu da nema. Dan wasan ya samu wannan zazzayi ne bayan da suka haɗu da ɗan wasan ɗaya kungiyar inda aka yi sauri aka kai shi asibitin. Likitoci suka yi kokarin ceto rayin dan wasan amma duk da haka dan wasan ya ce gagarunku. Dan wasan Kuda mai shekara 38 da haihuwa dan kasar Indonesia ya fara wasa ne ga kungiyar kwallon kafa ta Fasile tun a shekara ta 1999 inda ya samu kansa a cikin wasanni 503. Dan wasan dai ya rasu ne a jiya. Iya abin da ya sauka kenan a labarin wasanninmu na yau. Ci gaba da sauraron dandalin VOA. Huta lafiya.